a karo na farko tun bayan rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasar Najeriya ya zirci jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin kasar
da gudanar da bikin zagayowar ranar incin kai karo na 47 tare da rundunar sojan kasar da halin yanzu ke cigaba da yaki da ƴan kungiyar Boko Haram a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya dai iso garin Maiduguri ne tare da rakiyar manyan hafsoshin sojan kasar Najeriya karkashin jagorancin hafsoshin sojojin Najeriya
wato General
Gabriel Olani Shakin da kuma sauran manyan hafsoshin sojojin Najeriya da suka mara masa baya inda dukkanin su suka kasance cikin barkin mai malari dan gudanar da bikin zagayowar ƴancin kan kasar. An kuma baza jami'an tsaro a dukkanin manyan titunan da ke cikin garin Maiduguri inda shugaba Muhammadu Buhari ya shigo cikin barkin da misalin karfe 12:05 wanda kuma ya kwashe tsawon minti 30 cikin barkin inda ya gana da sojojin da suka samu raunuka lokacin da suke gwabzawa da ƴan kungiyar Boko Haram din da kuma wani yankan kek da suka yi tare da taimakon manyan hafsoshin sojojin kasar haɗa da gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima da mai martaba Shehu Borno Alhaji Dr. Abubakar Umar Garbe ibn Elkanami da ma ɗaya daga cikin jami'an sojan da suka samu raunuka lokacin da suke gudanar da yaƙi a ranar 25 ga watan Satumban wannan shekaran da aka ce an harba a wuya mai suna Sergeant Wayne Eze. Shugaba Muhammadu Buhari ya fara jawabin sa ne yana mai cewa
and I personally thank the governor of this state for his courage that he stood firm throughout the crisis. In spite of my health failures in the last 6 months, I have never forgotten.
Yace zan godewa gwamnatin jihar Borno wanda ya tsaya daka duk tsawon wannan lokaci na rikicin da matsalar rashin lafiya da nake fama da shi kusan na watanni 6 ban manta da ku ba.
I assure you that under this leadership there will be resources available as much as the country can afford it to support your operations.
Shugaba Buhari ya kuma tabbatar ma rundunar sojan cewa karkashin wannan shugabancin nasa akwai kudade da dama da kasar za ta iya samarwa don taimakawa ayyukan su.
We have been consistent from the time of campaign to the change of government for three fundamental problems.
Yace ba mu kaucewa hanya ba, muna nan mun yi tsayin daka tun daga lokacin yakin neman zabe har zuwa yau game da matsaloli guda uku da muka sa a gaba.
Firstly, security. Unless the country is secure, nobody can do his job. Secondly, the economy. We have to get jobs for the teen youths that are coming out of universities and other educational institutions. And then thirdly, we have to kill corruption in this country in whatever form it should itself.
Yace na farko shine batun tsaro, in ba an samu tsaro a kasar ba ba wanda zai aikin shi kamar yadda ya kamata. Na biyu shine batun tattalin arzikin kasa, dole ne mu sawa matasan mu ayyukan yi da ke fitowa daga jami'o'i da ma wasu makarantun. Na uku kuma dole ne mu kashe cin hanci a kasar nan ko ta wani irin fiska.
We know so much about this country. Those that are making noise about the stability of this country were not born then.
Yace mun san al'amura da dama a kasar nan, waɗanda suke surce-surce kan rabin kan kasar nan ba haife su ma lokacin da aka samu incin kai a kasar nan ba, san ma abin da zai sa a samu dunkulaliyar kasa ɗaya ba.
I am here to greet you, to thank you, and to tell you that is one of the best services in the country that you have stand firm and serve your country.
Yace na zo ne in ga shehu in kuma yi muku godiya in kuma sanar da ku cewa kuna ɗaya daga cikin ƙwararrun jami'an tsaro da ake ji da ku a wannan ƙasa, kamar da kuka yi tsayin daka kuna kuma yi ma ƙasar ku hidima.
The security of this country is in the hands of God and in the hands of its security. If you don't stand firm, you will be the biggest casualties.
Yace batun tsaron kasar nan yana hannun Allah kuma yana hannun ku jami'an tsaro, idan ba ku yi tsayin daka ba ku za a fara illatawa.
I assure you, if Nigeria doesn't exist, the first to be insecure are the law enforcement agencies.
Ina tabbatar muku cewa idan Najeriya bata kasance ba, wanda za su fara samun matsala ku ne jami'an tsaro.
Don haka dole ne ku kara ƙaimi, kuma muna masu alfahari da irin yadda kuke gudanar da ayyukanku.
Tun dai shugaba Muhammadu Buhari tare da sauran rakiyar manyan hafsoshin sojojin ƙasar suka koma babban birnin tarayya Abuja. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.